tawagar ta yi tattaki ne zuwa babban asibitin gwamnati dake Gwagwalada inda suka tara ana aiki hurjanta na kokarin kammala ginin inda ake sa ran killace duk wani wanda ya kamu da cutar domin kare al'umma. Shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya nuna bacin rai akan yadda aikin ke gudana.
When we start the isolation center, it's really not in good shape. It doesn't look ready to receive any patients. We are in an emergency, even if we don't have people who are affected, we shouldn't just rest on our own.
Anan Ahmed Lawan ne yake korafi cewa ba su ji daɗin yadda aikin wurin ke tafiyar hawainiya ba, ganin cewa cibiyar kula da cututtuka ba ta ɗauki matakin gaggawa ba, duk da cewa har yanzu cutar ba ta riga ta kama kowa a ƙasar ba, idan banda wannan ɗan Italiya da ya shigo da cutar. Sanata Hassan Muhammad Nasiha yana cikin tawagar ga abin da yake cewa.
A hakikanin gaskiya an fara, kuma kullum muna tare da tabbacin da cewa a ci gaba da kokartawa. Da yadda aka fara muna ganin cewa idan an ci gaba haka da izinin Allah ta'ala za a yi magana ba.
Kuna sa ido yanda ya kamata akan matakan da ake dauka ko kuma kun gamsu da su?
Wannan ya zama wajibi, ya zama dole, domin ya shafi kowa. Idan baka dauki mataki ba donka ko dan danka ko dan al'ummarka, za ta zo ta same ka, ta gama da kai, ta gama da duk wani wanda abin naka. Don haka wannan yaki na kowa da kowa ne, na shugabanni ne mu, na shugabannin kasa ne, na al'ummar kasa ne, na kowa da kowa. Domin matsala idan ta zo, to kamata a tattaru a ga cewa an yi maganin ta.
A bangaren majalisar wakilai kuma muhawara ce ta kaure, inda a ƙarshe dai ta amai ta lafiya akan batun tafiya hutu saboda bullar cutar, har ma dai ta ce ta janye hutun saboda ƙorafe da ta samu akan batun. Sadi Toli Jibiya ɗan majalisar wakilai ne ya bayyana hujjar su na janyewar hutun.
Iskanta majalisar da ke kula da tahir al'amuran na siyasar China, mutane wajen majalisar wajen 3,000 da wani abu ne ba sa zama sun rufe zaman da suke na kowace shekara ba a yi babana. Majalisar Japan tarihi, majalisar Hong Kong tarihi, akwai majalisu da yawa da dama da suka ɗauki wannan matakan tsaro. Majalisar da ke da zartar da hukuncin ƙasar Iran ita ma tarihi.
Sai ku ne masu ƙarfin hali?
Ba magana ƙarfin hali ba ce, magana ce ta da aka zauna aka shawara aka dibe halin da ake ciki domin kada a kawo razana ta al'umma. Na tabbata ƙasar Najeriya a halin da ake ciki yanzu hankalinmu buɗe yake, idanunmu buɗe suke, kuma mutanenmu suna aiki. Kin ga abin da ya faru da a Lagos, shi mutumin Italiya ɗin nan da ya zo cap ko farka ma ba a yi ba, an tsare shi yanzu yana asibiti, kuma har da aka kawo yanzu Allah bai kaddara cewa an samu ɗan Najeriya da wannan cuta ba. Saboda haka ina tabbata mu hukumominmu suna kokari.
Shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya ba ministan ma'aikatar kuɗi Zainab Shamsuna Ahmed umarnin sakin naira miliyan 620 wanda majalisar ta ware wa cibiyar kula da cututtuka domin a gaggauta ɗaukar matakan daƙile yaduwar cutar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.